masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Allah na magani talakawa ma na magani kaga dan filan mukula da su tun da jirgin birnin Germany tun da jirgin birnin Ingila tun da ka da Italia in ya dan koka ya kajiya bakin wallahi dan gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rike anan
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na sanyin na an tashi lafiya
lafiya kallon malama Grace da fatar
barka da rana
barka ke
barka da gumi wai barka da gumi ashe ta nake Sokoto kada yake zafi
wallahi abinda kan ni ma nayi tsammani kenan amma wannan lokacin na canza tunani malama Grace don wannan zafin da ake wato na gane dai wato Amurka komai ake yi daga
kai to amma wannan zafin na bana ma ai aka ce zafi ne na tarihi duk duniya ana fama da shi
wai to Allah ko yayi mana sauki
ai na sanyin nan baka dariya
na'am
ka san nan dai kamar da ake cewa komai daukaci ake da muhimmanci shi yasa kaga irin su kurege ka gama da shi akan hanya sai je Allah ya ji kanrai ladan ya ce wai sun san yanci har wai sai su rika maka tsayawa suna tattafa maka
wallahi wani kallon ka suke suna maka wani tattafi su ne lalle kurege
sai ya tsaya da kawahun shi guda biyu ya ce wai shi ba ya san ba abin da zaka yi
wallahi lalle kurege ya samu yanci a America gashi nan ko ina gwalo kawai yake wa mutane ko ina ga yi in kasashen mu ne haba
ka ga da kuskuren ka
wallahi ya zama nama
ka ba kwanci lafiya a tukunyan wani
wallahi gaskiya ne
ai to shine na sanyi na cikin wannan mugun zafin ko sai shekaran jiya aka yi labari a TV na gani
na'am
wani kare wata ta fita kamar za ta shiga shago sai ta bakkaranta a cikin mota to da yake ana wannan mugun zafin
kai
ko dakika ɗaya ka fita ka san
kwarai kuwa
ko me ka bari zai ta gayyara
kwarai kuwa
to shikenan ta shiga da wata shiga da gudu ta shiga shago wata gudu ta shiga to shikenan fa zafi ya damu kare yana ta kokari sai wani zai wuce sai ga kare yana ta guji akan taga sai suka je suka fasa taga na sanyin nan aka fasa taga mota aka zaro kare ya ta gayyara sai da aka zuba mishi ruwa aka zo aka sa aka kai shi inda ake sanya irin dakunan sanya ya wurare da ake ko ina din nan dan mutanen da ba su da gata
Allah sarki
aka je aka kai shi aka zo aka ta kokari aka murmur ya samu ya murmure
aka ce tura Allah sarki
to ai ka san ita wannan mai karan to Allah kada ya san yadda za a yi da ita domin za a dauka ita ma kamar yadda ake cewa inda mutum ne a ce an keta hakin shi
ko
an ci to haka Allah kada ya san yadda za a yi da ita domin su da mutum da dabba duk ɗaya ake daukan su rai ne ka san akwai wani fitaccen mawaki da ya je prisoner saboda wai yayi wasan kare karnuka irin yadda ake sa karnuka irin na wasa din nan to wai ya sa karnuka su suna irin wannan wasan nan to aka kai shi kara aka same shi da laifi sai da ya prisoner shekara 2.5 saboda karnuka cin mutuncin karnuka
to Allah ya kyauta
to da san yana abubuwa sun faru a nan Amurka me ya dauki hankalinka
eh to gaskiya abin da ya dauki hankalina malama Grace shine abin da ya dauki hankalin kowa ma musamman mu ma'aikatan da ke nemo abubuwan da na faru muna ga wa mutane wato sha'anin siyasa Amurka da ke daukan wani sabon salo inda duk da yake dai ba wannan ne karo na farko ba akai yunkuri na harbin dan takar shugaban kasa na jam'iyyar Republican wato tsohon shugaba Donald Trump to ke ga wannan al'amari wato al'amari ne wanda kowa yayi tir da shi kama daga sunan Republican din har zuwa ga ɗan Democrat din ba ma kamar shi shugaban kasa Joe Biden wanda ya fito karara ya nuna cewa gaskiya wannan irin al'amari bai da bagire a siyasa da kuma demokradiya a Amurka.
Ani abin da ma ya burge ni a cikin wannan lamarin na sanyi ne kamar yadda kace kaga su Amurkawa in aka zo lokacin siyasa nan sai kace duniya za ta sako kamar in aka ga juna amma ana gama zabe ta dauke kamar daukewar ruwa to haka kuma suka zo suka hadu a wannan lamari ba za ka ce ga dan wannan jam'iyya ba gawa za ka ce ga dan wannan jam'iyya ba aka zo su ana batun kasa ne su ce babu wannan baya cikin siyasa Amurka da haka dinan duk kowa ya fita ya Allah wade da wannan lamari to kaga wannan abun ya burge ni kwarai da gaske.
Na'am.
Mu ma haka Allah kuma ya bamu lafiya kasashen mu kuma ya sa demokradiya ta dore ba.
Gaskiya ne.
To bari mu kamar yadda muka saba bari mu mika gaisuwa fata alheri da sada zumunci yau na sanyi na abu namu
yar mu
za ta yi aure.
Kware da gaske.
Yawwa yar mu za ta yi aure wato yar abokin aikin mu Sanishi Aibu Malumfashi ba?
Na'am gaskiya
ne. Wato shi iyalin shi Sanishi Aibu Malumfashin da na marigayi Dr. Aliyu malami yan doto to su ne za a daura ma ƴaƴansa aure da ita ƴarmu Zainab Sani Malumfashi da kuma angonta Ibrahim malami yan doto za a yi auren nan ne ranar Juma'a mai zuwa idan Allah ya nuna mana a masallacin Juma'a na Sultan Bello da ke Kaduna za kuma a yi ne da karfe 1 na rana to Allah ya ba da ikon zuwa Allah ya sa an yi adace Allah ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare mutuka raba
gaskiya Allah amin summa al malama Grace wato ƙara tsufa kawai muke kin ga wanda yake aurar da ƴaƴayen shi akin ga yana ƙara tsufa
azama magana ana ma magana mun sha ruwa
to wallahi gaskiya ne to wannan ma wasu ƴaƴan mu ne malama Grace wato ƴaƴan abokiyar aikin mu tsohuwar ma'aikaciyar sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC Hajiya Aishatu mai ta Musule ita kuma yau wato ita kuma muna taya ta murna bisa ga auren ƴaƴanta da za a yi wato injiniya Usman Bello mai ta Musule da amaryarsa Saudat Babayo Ibrahim wanda aka sani da Jamila sai kuma ƴar mu guda ita kuma Salma Bello mai ta Musule wadda ita kuma za a yi da angonta barista Ibrahim Umar Musa to duka waɗannan dai aurarakin za a daura su ne malama Grace yau din nan Asabar in Allah ya yarda a dauran auren na injiniya Usman Bello shine za a yi da karfe 11 shi kuma za a yi shi ne a masallacin Al Furqan dake Alu Avenue a Nasarawa JR Kano to ita kuma na Salma za a yi shi ne a nan masallacin Yola Madakin Kano dake wato kasuwar Kurmi a nan birnin Kano shi kuma da karfe 10 na safe tare da fatan Allah ya dayyaba kuma Allah ya ba su zaman lafiya
amin summa amin to na sanyi na mu rashi muka yi a cikin a shekaran jiya
dama haka lamarin duniya yake
haka ana aure ana aurarwa ana haihuwa ana kuma barin wannan duniya
gaskiya ne
ita wata yayar mu ta rasu a shekaran jiya kamar yadda na faɗa bayan dogon jinya Ladi Banyami da aka fi sani da Mama Hawa Allah ya mata rasuwa bayan dogon jinya ta rasu a wani asibiti a birnin tarayya Abuja amma a Bauchi take
na'am
to ita ƴar uwa ce ga babban yayarsu Louis ɗan Ladi a kannanta Professor Grace Jackson da Ibrahim Husaini Idris Abauchi da Comfort Umaru da take Kaduna to za a yi jana'izar ta gobe Lahadi da karfe 11 na safe a majami'ar Ekuwa da take Yelwa Tudu a Bauchi to Allah ya sa ta huta Allah ba dangi duka jimurin wannan rashi Allah kuma ya kyautata namu karshen
to amin malama Grace
wayo kaina mutuwa riga ce ba ta fita kullu nafsin za'iqatul mauti ayar qur'ani ce duk sanda na zo kan ayar nan ni sai na di mauci rigar nan dai mutuwa da zai wada na tubeta tubeta
to bari mu kafin mu koma mu cika alƙawarin nan da muka yi na sanyin na wannan bako kamar yadda suke ji
a cikin wannan sauran tattaunawar mu da Nazifi Asnanik
ba yawa yawa to kafin mu kai ga haka bari mu a gurguje mu miƙa musada zumunci ko kamar yadda muka saba
kware kuwa
gaiso fata alheri da sada zumunci ga Abu Yalo mai karhuna da Haddabi mai kafinta mai Yamasi Ahmed Ladan Girkau da Comrade Iliasu Yakubu Digawa sai Ibrahim mai wankin hula a Kimba da Haya Danu Azare sai Isa Jika mai saje da Aminu likitan dabbobi birnin Malam da Nura Abubakar gidan Abba sai Zaki su dangi Zumawa da Kabiru Abubakar Bulyanki sai Rilwano Saidu Gayari da Ashiru Usman Sabuwa Garam da Nazifi Ibrahim Rugan Malam da kuma Umaru Makiri kasuwar Jega da fatar an tashi lafiya
to amin summa amin Malama Grace bari kuma mu ƙara ta gaishe-gaishen namu a takeice zuwa gaba bawo mai kiki toro da Alhaji Idi mai lambu kogin sallah da Haruna BBY da shugaba Ahmadu Tela Toro da Shehu mai kitin miya da Malam Malam mai zanin hula gololo da kuma Isa Jika mai saje da kuma Ahmadu Manaja Bauchi sai mu da Siru Muhammad Tafawa Balewa da Muntaka Abdulhadi Dabo sai kuma shugaban kungiyar murya talaka Zaidu Bala Birnin Kebbi da Haruna Muhammad Katsina da Usman Manika mai ruwa Road Funtuwa da Falalu Dallabi Mahuta da Honorable Alhaji Shafi'u Madawa ke Inonu da Malam Dan Juma Katsina mai jaridar Katsina Times da kuma Hajiya Yar Abu wato Hajiya Abu Yar Fulani dake gidan Sarkin Katsina sai Hajiya Maryam Kasim Abubakar Iya da kuma Hajiya Sa'adatu Kasim Abubakar Iya da fatan dukkan su suna cikin koshin lafiya kuma za su yi karshen mako lafiya
amin to na sanyin na ga bakon da muka ba zan ce mun raka ba
a ba mu raka shi ba na'am bari mu yanzu ko mu sada ku da Baraka Bashir domin ta kawo wato cikon bashin da ake bin mu na tattaunawa da mawaki kuma wato mai shirya fina-finai kuma jarumi ma wasu lokuta a masana'antar fina-finan Kannywood ta Hausa kenan wato Nazifi Asnanik
e gaskiya mafi akasari ni duk sanda zan yi waka ka gaskiya kirkira ne kawai zan kirkiri duk macen da nake so zan kirkire ta kawai in yi rubutu akan ta gaskiya kirkira ce eh kamar yadda na faɗa ni ne nake shiryawa zaki ga ko da duk wanda ya san Nazifi Asnanik ya san a kamfanin Sarah Movies din dai zai yi production zaka karan ni ne nake zama producer a ciki koda ban zama kai inda na 100% ina cikin location ba so abubuwa da yawa da ni za a tattauna su so that zan bada wannan gudunmuwar sannan kamar da kika faɗa akwai wani taki haka da yake tashi a cikin film din ma'ana soundtrack background score so yes ina daga cikin wanda suka yi wannan background score din na labari na wani wanda zaki ga ana labari na tun season 1 kenan labari na eh gaskiya ne wallahi tsakanin waka da tun ni gaskiya ina son film abin da yasa nake son film ni ne kallon film ne gaskiya ina so in ga more especially wanda suke behind the camera abin da yasa nace behind the camera shine inda nake ganin zan iya takarawa gaskiya ya za a yi in ga ina tun kuda jarumi yana yin abin da ba zai iya ba in ce masa ikaza 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 amma inda kuma zaka dauko ni ka sani ni kuma ba zan iya ba to shi yasa nake son film gaskiya ina son waka saboda waka tana yin wata hanya ce da muka dauke ta wanda zan iya aikawa da sako na kusa ko na nesa gaskiya tana yin abu wanda naga cewa ya kamata ka ji ko ka sani to ina jin in na fada a cikin waki sai in ji kawai koda zaka ce baka ji ba to wani na kusa da kai zai ji sai dai in ba ainiyar ka ji din ba idan aka ce in fadi me nake yi bayan profession din da nake wanda nake jin dadi yes definitely ina jin dadi ina ganin na gama shooting film ko kuma na gama waka ina jin dadi to in ka dauke wannan gaskiya abin da yake dabe min cewa in ji dadi shine sport ina yin ball ina yin table tennis wannan gaskiya ina je na yi ina jin dadi sosai ba wannan ba ina jin dadi
kanin ball da table tennis wani ka fi so
ai gaskiya ina so but gaskiya zan iya cewa na fi son table tennis saboda table tennis gaskiya kamar na dan fi jin dadin yin ta tunda abu ne wanda kake yi kai kadai shi kuma table ball kana yi ne da mutane da yawa so table tennis gaskiya na fi son shi akan ball
a cikin wakokin ka na san kai da yawa kana da kike nawa ne ko cece baka damiyar
a cikin wakoki na nayi waka ita waka abin da yasa ta amsa sunan ta waka duk waka koya kai ta sunan ta waka so wannan yana hana ni in iya ididdige wakoki na because nayi waka ta siyasa nayi waka ta film nayi waka ta ra'ayi wani na ganin dama na waka kuma ta aure so in nace zan lissafa adadin wayannan to zaka tarar da wakokin haka so ana samun dama ne a iya irga wakokin da suke na ra'ayi ko na film so wannan yakan dan hana ni in ce kaza wakoki na san dai album sina gaba daya ba su fi guda bakwai ba kuma bana yin waka kaga ta fitara takwas a cikin album din so wannan nakan iya kididdiga su bakan dami a cikin wakoki na mutane sun fi sani na da wakar da nayi tafil azal soyayya in zaka so dan uwanka so wasu suna yawan cewa ita ce bakan dami ta to ina amsawa da ina tafiya da ita ce bakan dami ta
to malama ga kin ji yadda tafiya kowa wato da yadda yake tafiya har
kowa da sana'a da take karbe shi kowa da sana'a da take karbe shi
kware da gaske
to na sanya ne yau kai ne kace kai mana tsaraba
ai to lalle tsarabar da zan yi malama Grace wato ta wasu wato labarai ne da naji wato masu ban mamaki dan ba na ban dariya bane wadannan wato na ban al'ajabi ne
da gaske ne ko kuma
a na gaske ne na gaske ne na gaske ne malama Grace na gaske ne ba eh ba na ki bar dariya ba na dariya bane ba wato kiwa an ce wato ina na gani ne wani malami yana fada membarin wa'azi ma yake fada wai wani ne wai aka samu wani yaro matashi a nan birnin Kano Malama Grace wai aka ce duk abinda na'am akwai ko nawa yana iya tura maka ta waya a matsayin kudin kiran waya kudin katin kiran waya lambobi kawai zai yi amfani da su kawai sai ya tura maka to ana ce ko wata kila wannan kamfanin ne suka gano sai suka kai shi ƙara wurin yan sanda aka bincike kuma aka gano shi sai aka kama shi da aka kama shi aka ce sai shi ya shugaban yan sanda yake ce mai kai an ce ga abin da kake gaskiya ne kana yi sai ce wallahi ranka ne gaskiya ne ina yi to ya kage ce
kawai shi basira ce kawai
ko ba wai yake na saidawa ba malama Grace ba wai cuta yake yana saidawa ba a'a kawai mutane yake yi ba mutane kawai lambobi tunda ke san harkan na'urorin nan na zamani ke san lambobi ne kawai daga sifili zuwa tara
su ne
komai duk da computer duk komai da ke gani duka wannan abin da ake kira
na duniya na duk komai ya san lambobi ya
kasu ya kasu kenan su yake kira binary ko binary code wa'annan abubuwan duka da komai to wai da su kawai yake sai ce kuma ranka ɗi ko in kana so bari in gwada maka yanzu in kana so sai a sa maka aka ce yayi miki na dubban nerori fa na dubban nera
ikon Allah shikenan shi ba ruwan ne
sai aka ce sai aka ce to lalle sai aka koma sai shi shugaba ya ce ina kamfanin ce to ku taho a koma a zauna tai wurin shawara ya ce kun ga wannan mutumin wanga yaro ce ni ina ganin gaskiya ina ba ku shawara ba shari'a za ku yi da shi ba don ko kun shari'a ba abin da za ku gane ba don ba abin da aka gare shi wanda zai maida muku ko kuma wani abu da abin nan sannan ko an rabu da shi kuma zai ci gaba da yi ne kuma ya ci gaba don haka ku je ku sasanta tsakanin ku da shi ku samu kila yana yiwa ya yi muku amfani ke gane ai sasanta
ai ko da na haka ne ai sosai ai an yi haka a zahirin
lalle an ce shi ne ai sai shi malamin ya kara ba da labarin a makamanci a yace don inda America ne yace kiran shi za su yi sai su ga ina
a America an yi shi zahiri ne ce maka wani katamfa barawo
wanda yake wanda shi a
danna ya furfina ya
wanda shi
ya zo ya zama
na'am shi aka ce abinda kawai yake shi zai yana iya cracking ne ya shiga asusun ajiyar banki na mutane sai ya ga wa yake da kuɗi wa yi bai da in yaga wannan da dubu kaza da miliyan kaza sai ce a to wannan sun yi masa yawa bare ɗan rage sai ya zuba ma wannan da bai da ko komi shi kuma sai ya malama Grace a to
an nace maka nace a nan haka aka yi sai FBI suka zo suka aka zo aka rika hukuma ta rika amfani da shi ana kama masu laifi
yawa
duk wani abin da abin nan to a nan inda haka ne da haka ne za a yi shi to Allah ya sa wannan ta zama mishi alheri kuma ya zama da taimako da za a rungume shi kamar yadda muka faɗa nan da ma kamfani ba har gwamnati da za ta yi amfani da wannan basira da Allah ya bashi wajen yin abin da zai taimaki ƙasa da kuma kawo ci gaba.
Na'am gaskiya ne.
To Allah kuma haka ta zama a rayuwar shi gaskiya.
Amin amin.
To na ga malama Juni na daga mu da hannu sabili da haka tilas mu ja burki da yanzu a madadin
Murtala Faruk sanyin na.
Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri.
Das don't jazz ya na fruticia it's white FK my darling Khadija ya gaskiya ya kike ne ta za dola fiya ai for me like the ID hadi ya wallahi in bake ba fare rijiya rijiya I get I'm doing well gaskiya no in to pulling girls but if you doubt me you can go big ticket in bake ba wallahi ba san how ka ce abun nan abun ga ya ke da bunga ina miki sabon gida a tinga saki aure ki sa miki kulli sa miki lalli mai kyau a kumba babu saki wanna make my wife amariya na take to Hawaii, well I hit the light, you want it like style. If I say you no fight, I swear I the light.
Shopping in Dubai, Hava. Don't make it so Abu Dhabi, Hava. Got the chicken, the dinari, Hava. Honeymoon in Paris, Hava. Then we take a shoot, then we pass it, Hava.